Tun a farkon bayyanar sanarwar nadin shugaban jam'iyyar MNSD Sani Umaru akan wannan mukami na babban wakilin shugaban kasa ko representant du président de la République yan kasar Niger suka yi wa wannan nadi cha a wuraren taron jama'a ko a shafukan sada zumunta wannan batu ne yake daukar hankalin jama'a domin a ra'ayin su mukamin na representant wani abu ne da aka kirkiro kawai da nufin biyan bukatun abokan tafiyar siyasar shugaba Isu Muhammadu
wannan nadin ba a yi shi a wurin shi ba a duba halin da Niger take ciki na kunci na rayuwa da fatara da sauransu wannan mukamin ba shi ba zai sauya wani abu bai sauya komai a cikin tahiyar Niger duk ɗan siyasar suka bata ta ana zuwa ana kakkasa Niger
mu ba mu gane ba shin yanzu Sani Umar shi zai rika aiki Muhammadu Isufu bai da dama yana zuwa yana aiki a matsayin Muhammadu Isufu ko balaguran da yake yi yana iya tura Sani Umar mu ba mu san menene muhimmancin nomination in Sani Umar tunda hore representant kenan mataimakin shugaban kasa ne
to amma a nasa ra'ayin shugaban kungiyar farar hula ta ANCC gyara kayanka Muhammad Abdulkadir cewa yake wannan mukami na wakilin koli bai kai inda mutane yake zato ba
wa alama mu bamu da ra'ayin mu ce Sani Umar ya yana da matsayi na mataimakin shugaban kasa ko kuma a daidaita shi da prime minister ko kuma a danganta shi da shugaban majalisar dokoki mu yadda muke fasar wannan abu wani tukuici ne na siyasa wanda shugaban kasa ya karrama Sani Umar sakamakon karrama shi shima da yi ta hanyar amsa gayyata da shugaban kasa ya musu akan su zo su kama mai domin ya ji dadin tafiyar da siyasar nan tashi wato renaissance
domin jin matsayin doka akan wannan cece kuce na tuntubi Dr. Maina Bukar Karte wani masanin tsarin mulkin kasar Niger
shi wannan ho representant kamar babbar hukuma ce shugaban kasa ya kafa a kusan sa wanda za ta taya shi yayi wasu ƴan aikata ai wasu abubuwa to lalle ita wannan hukuma babu ita a cikin constitution ta Niger amma abinda zai kawo wani dan tangarda cikin constitution in ya zamanto shi ho representant zai aikata wasu abubuwa ko kuma za a kayyade mishi wasu aikata-aikace wanda aikata-aikace ne da aka ba wasu hukumomi da aka bayyana cikin constitution
ba idan nadin da shugaba Isu Muhammadu yayi wa shugaban jam'iyyar MNSD a matsayin babban wakilinsa ɗan kasar ta Niger sun yi ta korafi akan adadin ministocin da ke kunshe a sabuwar majalisar ministoci mai membobi 43 da aka nada a tsakiyar mako to amma kakakin gwamnati Asumani Malam Isa na cewa halin da ake ciki a yau Niger ya fi karfin cece kuce
a lokaci bane na a tsaya ana cece kuce amma ana shine kowane ya kasance amanar da shugaban kasa ya bashi cikin mambobin gwamnatin ne ya kasance ya samu ta hankali kuma duk ayyukan da za yi ya kasance manufar guda ce ta kowa ya kana shi gurin mawa a gina kasar Niger
takardar nadin babban wakilin na shugaban kasa da ke yawo yanzu haka a shafukan sada zumunta ta bayyana cewa za a iya jera wakilin a sahu na biyar a jerin manyan jami'an kolin kasar yanzu abin jira a gani shine irin ayyukan da za a damka masa don tantance idan ya tsaya a matsayinsa ko kuma ya shiga gonar wasu jami'an gwamnatin da doka ta amincewa halaccinsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.